This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Babban bankin duniya ya amince da ba Najeriya rancen dala biliyan 2.25 don bunƙasa kuɗaɗen shiga da kuma dawo da sauye-sauyen tattalin arziki da ya haifar da matsalar tsadar rayuwa a cikin shekaru da dama ga ƙasar da ta fi kowace yawan jama'a a Afirka. Bankin ya faɗa a yammacin ranar Alhamis cewa rancen zai taimaka wajen ƙarfafa matakan kare talakawa tare da ƙarfafawa sauye-sauyen haraji ga kuɗaɗen shiga. Sauye-sauyen tattalin arzikin shugaba Bola Ahmed Tinubu ciki har da kawo ƙarshen tallafin man fetur na tsawon shekaru da dama, amma mai tsada da kuma haɗa kan farashin musayar kuɗaɗen ketare wanda ya haifar da hawa farashin kayayyakin ya kai kwatankwacin na shekaru 28. Najeriya dai ta riga ta fuskanci ɗumbin basussuka bayan da bashin da ake bin ƙasar ya ƙaru da kusan kashi 1,000 cikin 100 a cikin shekaru 10 da suka gabata. Jiya Juma'a, kotun kolin jamhuriyar Nijar ta ɗage kariyar da hanbararren shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Bazoum ke da ita, wanda hakan ya baiwa gwamnatin mulkin sojan ƙasar da ta tsige shi daga mukaminsa damun gurfanar da shi a gaban kuliya bisa laifin cin amanar ƙasa. Kotun ƙasar Nijar ce ta yanke hukuncin, wadda ta zama babbar hukumar shari'a ta ƙasar tun shekarar ta gabata, da hafsoshin sojan da suka kitsa juyin mulkin da ya haifar da gwamnatin Bazoum a watan Yulin da ta gabata. Jim kaɗan bayan juyin mulkin, gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta bayyana shirin gurfanar da shugaban ƙasar a gaban kuliya bisa laifin cin amanar ƙasa da kuma zagon ƙasa ga tsaron ƙasa. Bazoum, zaɓaɓɓen shugaban ƙasar bisa tafarkin dimokuraɗiyya, yana tsare a fadin shugaban ƙasa tare da matarsa Hadiza tun bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan Yuli na shekarar 2023. Duk da zanga-zangar ƙungiyar ECOWAS, ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka, wanda ya buƙaci a mayar da shi bakin aiki. Shugabannin ƙasashe bakwai masu girman tattalin arzikin duniya sun kawo ƙarshen taronsu da gargaɗi ga ƙasar China, inda suka bayyana cewa goyon bayan da Beijing ke bayar wa sojojin Moscow yana ba wa Rasha damar ci gaba da yakin da take a Ukraine. Shugabannin rukunin ƙasashe bakwai masu arziki sun ce sun yi mutu wajen ƙara kashe kuɗaɗe daga yakin Rasha, suna yin barazanar ƙaƙaba takunkumi kan duk wata ƙasa da take taimakawa Moscow wajen kauce mata takunkumin. Gargaɗin wani ɓangare ne na sanarwar haɗin gwiwa da ta fito daga shugabannin yayin da suke kammala taron su na biyu a birnin Apulia na ƙasar Italiya. Ya kuma kunshi harshe mafi tsauri ya zuwa yanzu ga Beijing, wanda ke nuna takaici daga ɓangaren shugaban Amurka Joe Biden game da rawar da China ke takawa wajen taimakawa yakin Rasha a Ukraine. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mahajjata musulmi sun yi dandazo a katafaren sansanin da ke cikin sahara da ke kusa da birnin Makka na ƙasar Saudiya. A hukumance an fara gudanar da aikin hajjin shekara-shekara na bana. Hukumomin Saudiya sun ce sama da mahajjata 'yan ƙasashen waje miliyan 1.5 ne suka isa birnin Makka a jiya Juma'a. Suna sa adadin zai zarce na bara, inda sama da mutane miliyan 1.8 suka yi aikin hajji. Ziyarar ta bana dai ta zo ne a tarihin yakin Isra'il da Hamas a zirin Gaza, wanda ya jefa yankin gabas ta tsakiya cikin rikicin yanki. Mahajjatan suna zama ne a wani sansani na hamada, sannan za su zagaya domin yin sintiri na yini akan dutsen Arafat, tun da aka ce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi jawabinsa na ƙarshe. Wani babban jami'in Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa jiya Juma'a cewa kayayyakin abinci zuwa kudancin Gaza na cikin haɗari bayan da Isra'ila ta tsawaita ayyukanta na soja a zuwa Rafah. Kuma waɗanda harin da aka kai a wurin ya raba su da mahallansu na fuskantar matsalar rashin lafiya. Yayin da yunwa da barazanar fuskantar matsanancin yunwa suka fi kamariya a arewacin Gaza, a 'yan watannin baya-bayan nan lamarin ya zuwa yanzu ya ƙara taɓarewa a kudancin ƙasar, in ji Carlos Co, mataimakin daraktan hukumar samar da abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Jama'a masu sarare, barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na abari ya huce.
Wanda masu hikimar magana ke cewa shi ke kawo rabon wani.
Suwa da fatan an tashi lafiya.
Lafiya kalau baba, da fatan an shigo ƙarshen mako lafiya.
Lafiya kalau. To ya aka ji kuma da ibada da hawan arfa yau?
To alhamdulillah, kasan wannan makon ne da abubuwa da dama. Kamar da ka faɗa na farko dai, kasan arfa inda musulmin duniya suke wanda Allah ya kaddari suka sami zuwa aikin haji, a yau ne za su tattaru guri ɗaya.
Allah
wannan ibada da take yana ɗaya daga cikin gimshikan aikin haji a aikata.
Gimshikan musulunci ba haka?
Gaskiya.
Gashi kuma gobe Allah ya kai mu safiyar sallah, babbar sallah da za a yi, wato za a yi layya kenan.
Lalle za a yi layya, za a yi yanka. Kai za a ci nama baba.
To sai dai kuma akwai abin da shawarwari da masana suka faɗa, suka ce wai ranar hawa arfa fuda ba ku je ko ba ku je aikin haji ba, to ku kuma idan kuka azumci wannan ranan, rana ce ko kuma akwai fa'ida sosai wanda Allah kan bada ladan wurin shekaru biyu kenan. To ni dai nayi kokari na tashi da shi, ba sani ba ko kai ma ka tashi ka samu ladan masu haji.
Ai ni uku na dauka gaba ɗaya yau baba, uku gaba ɗaya na dauka don in wuce kowa da lada.
Allah
zaki. Kake guda ɗaya ka dauka, ni uku na dauka yau.
A'a, dai dauka dan ba ɗaya dai dauka ba, kaka wanta tun da aka shigo wannan watan da aka ja mana kunni aka babu fa'idar wannan lokaci.
Ai gaskiya ne.
Mun ji amfanin wannan lokaci, to Allah ya karba mu
su wanda
suke ta ka samu tsarki. Allah ya dawo da su gida lafiya.
To amin sun ma'amin kuma ka san kamar yadda ka faɗa, na ji musamman mutanenmu daga Najeriya, Ghana, Niger, ka san ƙasashenmu na nahiyar Afirka, kowace ƙasa wato da ta irin matsala yanzu haka da ake fama da ita. Amma dai ita matsalar tsadar kayayyaki da wasu abubuwa zan ce abu ne wanda ya zama ruwan dare ga duniya, sai dai na wani wurin ya fi na wani wurin.
Wannan haka yake.
Saboda haka yawa su na ji malamai da masana suna ta ƙara wato faɗakarwa ga su mahajjatanmu da ke can ƙasa mai tsarki, da kuma har mu da muke a gidajenmu muna wannan azumi. To sun ce duk mu raja'a mu yi ta addu'o'i wa ƙasar mu, saboda ba mu da wuraren da suka fi ƙasashen nan.
Wallahi haka yake.
Saboda haka wajibi ne mu yi musu addu'a, Allah ya taimake wato ya yaye mana matsalolin da muke ciki, kuma ya taimaki shugabannin da suke a kai. Saboda ka san shugaba an ce kamar direban mota ne, ba ka yi masa fatan mummuna fata
don abin da fata ba, haka ne.
Lalle ka haka kai baba, kamar yanzu kai a ce direba yana jan ku cikin mota kai fatan kawai wai yana rike da starin mota a ce wani abu. Wallahi gaskiya ne.
Sai dai mun sallah kuma ga kuma ranar da aka ware don a karrama maza, wato Father's Day ko kuma iyaye maza kenan. Father's Day
iyaye maza, ka san baba irin wuraren kasashen mu sai ka ga irin waɗannan bukukuwan ba su da tasiri
irin haka ba, ba su muhimmanci kwarai ba haka.
Amma irin nan wato ranar baba akwai wasu abubuwa da ba wai kowa ya san abin da ake ba, sai wanda ya je ya gani. Yanzu idan ka je makabartu wuni za a yi, ka sani wuni fa har rumfuna, mutum sai ya je ya kafa rumfa, mutane za a ga iyali gaba ɗaya an kwasa, mutum ya je ya kafa rumfa a kabarin mahaifinsa, iyali da kowa da yara an zo nan, wai ana kamar ana firar ne tare da shi, wai kamar ana an kashe wuni tare da shi. Haka ake yi ma ranar iyaye mata, ita ma haka zaka ga ana ta yi aje furanni
wasu fitillu
da sauran abubuwa. Lalle so saboda haka yanzu a madadin sashen Hausa na muryar Amurka baba, muna yi wa dukkan iyaye maza fata alkhairi da kuma bikin murnar wannan rana tasu.
To Allah ya jikan mu kuma iyayenmu da ba su raye wadanda suke nan, kuma Allah ya sa mu raka su nisa.
Amin.
To Malam Murtala, yanzu bari mu je ga gaishe-gaishen mu wanda yake gaisuwa ce ta bari huce sannan kuma ta barka da sallah.
Gaskiya
ne. Ba sani ba ko kai ne zaka fara shiga fage?
To bari mu fara da ga jihar Katsina da ke arewacin Najeriya inda muka sami sakon Haruna Muhammad Katsina inda ya ce da Allah ga sakon sanan na barka da sallah da kuma fatan alkhairi zuwa ga Honorable Alhaji Shafi'u Madawaki Inunu da Malam Danjuma Katsina a mamallakin jaridar Katsina Times Online da ke kofar Kaura Katsina sai kuma Usman Manika mai ruwa Road Puntua da Nagwamma Baba Yakubu Makirito baba lambar ka ta fito
ki masha Allah
na'am da Grace Alheri Abdu da kuma Maryam Dauda dukkan su ma'aikatan DOA sai kuma Hajiya Maryam Kasim Abubakar Iya wanda aka fi sani da Ummi ko kuma mai Ummi Legends Fit sai kuma Dahiru Dan Karo Rafin Dadi director shirye-shirye na gidan rediyon jihar Katsina da Abdulkadir Saulawa director labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon jihar Katsina sai kuma mutanen garin Damari da ke karamar hukumar birnin Gwari Allah ya sa na faɗi sunan garin daidai wato a jihar Kaduna kenan da fatan duka za su yi shagalin sallah lafiya sai shi kuma wannan Bashir dai inna Kadisau ko kuma in ce gaisuwa ce zuwa ga Bashir dai inna Kadisau da Musa na Chali Machangi da Salisu mai shinkafa song da Jabir Abdulrahman Kwantagura da Yusuf Muhammad Gagarawa da kuma Isa Kofsi a Sarara sai Alhaji Lawal Girgir da Umar Ari Bade Abadam da Usman Danfulani Mararrabar Yawuri da Aliko Auta Kafinta Yelwa da matarsa Maimuna da ƴaƴansu Fati da Hafsa da kuma Aliyu Muhammad Danfulani Maradawa da Ado Salati Goma ga Annabi sai matansa Jamila da Fadimatu da Almuaz Salisu Magajiya sai Sama'ila Agnes Malam Faturi da Haddabi mai kwamfuta mai yama da matansa Fatima da Shamsiya sai kuma Nazifi Ibrahim Ruggar Malam Shagari da Lawal Sade Daura da kuma Sani Umaru na Liliya Makuku sai Rabi'u Nuhu na Bukka da matarsa Zulaiha da kuma Mansur Babawo na Fada da Mudassir Muhammad Tafawa Balewa da Sanusi Madatai da Magaram da kuma Garba na Hali Kamba da Jummai Garba na Hali Kamba da Balkisu na Hali Kamba sai kuma masu gabatar da shirin a bari ya huce wato Grace Alheri Abdu da kuma Baba Yakubu Makeri da daukacin ma'aikatan sashi Hausa na muryar Amurka duka dai wannan gaisuwar Malam Baba Yakubu ta fito ne daga Sani mai langilange Yalwa Yawuri
to mun gode kwarai da gaske to sai kuma wannan gaisuwar fatan alheri na a bari ya huce da kuma ta barka da sallah da ta fito daga Ahmadu Manaja Bauchi anguwar karufin madaki zuwa ga sashen Hausa na gidan rediyo VOA Hausa yace fili a bari ya huce ga gashe-gashe na da fatan alheri zuwa ga sarkin motar sarkin Bauchi Alhaji Baba Shehu Lame a unguwar karufin madaki a gidan sarkin yakin Bauchi da uban doman Bauchi Alhaji Nasiru Mu'azu dake unguwar Bakaro a birnin Bauchi da kuma sarkin alhazan tafidan Bauchi Alhaji Faruku Hassan Bashir Rais wanda ke gidan tafidan Bauchi a unguwar Bakaro da tsohon sarkin ganin uban doman Bauchi Alhaji Surajo Moli sarkin gani mai Murabus dake unguwar Bakaro a Bauchi da kuma Dujuman Bauchi na farko Honorable Alhaji Bashir Yakubu Lame wanda ke unguwar Danjuma Goje a garin Bauchi da Alhaji Kamalu Shehu Ladan sarkin yakin Dujuman Bauchi wanda ke aiki a fadar mai martaba sarkin Bauchi da kuma Malama Ummi Umar malama a makarantar sakandare na Bakaro a Bauchi da kuma Malam Musa Abdullahi headmaster na makarantar primary na Shekal wato babban mutum primary school dake Bauchi a ƙarshe da sarkin garin Langas Alhaji Abdulrahman Yalwa wanda ke gunduman birshi a ƙaramin hukumar Bauchi da fatan sun tashi lafiya to sai kuma wannan gaisuwar da ta fito daga Isun Gila Faki ta barka da sallah kuma da fatan alkhairi yace yana mika gaisuwa zuwa ga mai martaba kauren Zazzau Hakimin Faki Alhaji Jafaru Aliyu da sarkin Faki Alhaji Sani Jafaru Aliyu to sai kuma sarkin Hausawan Garejin Olode Alhaji Rabi'u Gora da shugaban Hausawan Garejin Olode Alhassan Mai Akuya da Alhaji Bashir Mai Katako bakin kasuwa Faki da magajin gadan kaya Faki da Murtala Dan Faki da Gambun Laska Faki da Yakubu Easy Faki da kuma Jamilu mai kasida gidan Fulani Faki da Alhaji Magajin Yaki gidan Fulani da Ashiru dan Kamasho Faki da Alhaji Haruna Walo Faki da Bala gidan Sharifai Faki sai kuma Aminu gidan Sule Koko Titi Faki da Gambo Magyada dan Ganye Faki da Alhaji Harusu na Alhaji Tasi Faki da kuma Lawal Gambali dan Sulba da Garba na Hali Kamba da Abubakar Sa'ad Ganye da Sabiola Gashuwa da Macido Sarki Ruwa Faki da Tahiru Danju Faki da Nuhu Lawal Faki da Gali Suraju Faki sai kuma Masaudu Alasan Faki da karshe yace da ƴaƴansa Hassan da Husaina da Hassan da Husaini duk da fatan sun ji kuma suna cikin koshin lafiya mai gaishe su Isun Dila Faki. Malam Murtala ban sani ba ko za ka dauko labari ko ka bani gari
a baba ai yau na baka gari yau ka bani labari yau
ni ko gashi dan labaran ba su wadatu ba to amma dai an ce wai ba za a rasa nono a ruga ba
kware da gaskiya
eh yawa wato labari ne aka babu ko kuma ce na karanta a wani littafi na wato dabbobi ne ka san rayuwar da ake a dabbobi wato dabbobi suke yi a daji a dawa to shine ka san wasu dabbobi suna farautan wasu dabbobi ne haka kowa ne yake rayuwar mai karfi ya kama wannan ya kama wannan haka ne ake ta yi to shine a haka wata rana wai sai aka waye gari kura yayi abun nan wai ya tuba to ban
ya tuba daga min
ya tuba yanzu wato daga yayi kaban ya gane gaskiya yana bin Allah yanzu ya daina muggan aiki na kame dabbobi da sauransu to manyan dabbobi sai aka ana zuwa mai barka ana ta to madalla Allah saka Allah kuma rika Allah rika ya kiyaye da ta da tuba wanda kowa dai yana zuwa gaisuwa su akuya kuma suka samu labari suka ce to alhamdulillah da mun su ne babban wadanda yafi farauta sosai to bari su mai gaisuwa su taya shi murna kuma su yi godiya shikenan da suka kai suka shigo malam aka yi sallama aka yi ce su wane ne, aka ce ai akuya ne, akuya ne da sauran yan uwa suka zo ce to a bari su shigo. To suka shigo, suka zo, suka duka, suna godiya, suka ce to alhamdulillah, alhamdulillah, tunda dai ai Allah ya sa an gane gaskiya, an ga Allah, an fahimci wasu abubuwa ba su da kyau, to su kuma sun ji dadin haka, kuma sun gode, kuma suna son su ji tabbaci sosai cewa daga yau farautar su an gama ta kare, ba za a farauce su ba. To dan kura ya kada baki ya ce gaskiya ne farauta dai an daina farauta, amma mu kuma lokacin da muka tuba wa'azi da aka mana shi ne kada mu ji mu yi farautar kowa, ka mu ji kowa, mu tsangwami kowa, Allah da kanki zai turo mana abinci a gida.
To
shi sa ba za mu karami ba, amma wadannan kuka shigo,
amma idan kuka zo kun zama nama.
Yawwa, to da ba ku ai Allah ya ce ba za mu wahala maulid dai ban dawa saboda kama Allah da muka yi. To dan dai ba ku yi aka sa ihu.
Ah ba ai
wato
tuba ba tuba kare ba ce
ta turo su
gaskiya an ji gaskiya ka ba
eh ya ce gaskiya ba za su yi farauta ba amma dai Allah ya musa alƙawari zai turo musu abinci gida
asha to ba ai koyo ce na
eh ba ai ada wato littafi ne ka karanta dole kai dariya akan irin abubuwan da ka rubuta
gaskiya gaskiya ne
to malam abin da malam Murtala da ga ne malam ne ta da kokarin daga mu da hannu to amma ban sani ba ko kai ba akwai wani sako ka da barka da sallah kafin mu dade taburban mu na wannan shirin.
Eh ina yi ma kowa da kowa musamman a daukacin masu sauraron mu da kuma dukkan ƴan uwa ƴan kasashen mu can gida Afrika, muna yi musu fata alheri da kuma fata a yi wuce bulbulan sallah lafiya, amma kuma kada a zure mana masu sosai ban ce sai an ci ba a ci, amma dai a san yadda za a ci don ka san in aka yi mai ganganci to akwai rigima ba
gaskiya. To mun gode Malam Murtala, to yanzu kuma za mu dasa aya a dan sai kuma sabon mako idan Allah ya kai mu, muna yi ma ƴan uwa da suka je kasa mai tsarki fata alkhairi, Allah ya karbi ibadu ya karbi addu'o'i ya dawo da su lafiya. Addu'o'i da suka yi ma kasashen mu, Allah ya zauna da kasashen mu lafiya, ya sa albarka a kasashen mu da ko ina a duniya, ya kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe da ake yi a duniyan nan baki daya, kuma muna yi ma duk masu sauraro mu duka barka da sallah, Allah shi maimaita mu ya kai mu na baɗin baɗaɗa. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Nous sommes les prisonniers de la vie, nous sommes les enfants du monde, nous sommes l'espoir de demain. Les enfants sont marginalisés par la famille et les maladies. Dans les pays où la guerre commis, les enfants sont dans la mer, sont massacrés et puis délaissés.
Sauvez, sauvez, sauvez les enfants. Sauvez, sauvez, sauvez les enfants.
Wannan shirin na zo ranku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar sauraron ma jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron ma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da saƙonni ta hanyar email a sashenhausa@voanews.com. da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, da kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin da ya hada da adawo lafiya, shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafin mu na internet voahausa.com da kuma shafin mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku a wuni lafiya.